نعم.
فالعلم أمره هو إمام الأمر
كما أتى يتي فالعلم شو يتي إلمي أمري na rantsa da mahallin rayuwa na shine wato ainihin imamul amal jagoran kowane aiki duk aikin da za a yi shi da ilimi in ba ilimi aiki ba zai yi ba kama ata kama da zance yazo daga daha fiyayyen manzanni
hasil uluman arba'an
hasil uluman arba'an shi yace ka tabbatar da ilimi guda hudu da saliki ya kai ma'abucin suluki a wannan hanya na farko ka san ubangiji mamallaki tarifuni qabla an ta'buduni fa illam tarifuni fa kayfa ta'buduni ku sanni kafin ku bauta mini idan ba ku sanni ba za ku bauta mini to shin yace ka wato farko number 1 ka tabbatar da sanin Allah wa sani nabiyu an ta'rifa ka san ma ta'allaqu ma yu'alliqu alal ibadati abun da ya rataye da ibada wato bayan ka san Allah to sai ka san abinda takalifat wanda abinda Allah ya dora ma na ibada sai ma ka karanta ji a karance dan ba ibada da jahilci wannan shine tabbatarwa to abu na uku sai ka san halin nafsu nafsu dinka min gadriha wabe wa kaidiha wa dassi min gadriha ka san wato yaudaran nafsu da makircin ta waddassi da dasisa sharrinta kakar wato ka san yadda nafsu take da sharri domin nafsu tana da sharri ne kanta wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu sai dai nafsu irin ta wato nafsu kamila domin nafsu wajen hawa shida ne akwai nafsu ammara akwai nafsu lawama akwai nafsu mudma'inna akwai nafsu radiya akwai nafsu mardiya akwai nafsu kamila to wannan nafsu kamila ita ce wato nafsu ta ba asumai irin ta annabawa ita ba ta sabo wannan nafsu ta sama duka ba ta saba ma Allah amma duk waɗannan sauran suna yin abin da ba daidai ba sai dai wata hawa ne kaga nafsu lawama tafi ita ce sama fiye da nafsu ammara sannan nafsu mudma'inna tafi lawama kuma an fahimta ai raliya tafi ita kuma wato ai mudma'inna din marliya tafi raliya kamila tafi marliya to hawa haka suke to saboda haka mutun ya karanci nafsu ya san irin sharrin da ke da nafsu wanda sharrin da ke ga nafsu na'am liruhi aibu laysa fiha raibu shaw yace nafsu tana da aibu nata na kanta
lilqa'ani aibu
qa'adu ma kana wato tana da nata wato aibi nata na kanta
ruhi
ma yana da aibi na kansa babu kokonto a ciki wato yadda abun yake guda hudu ne ko dan adam na da su akwai kalbu akwai ruhu akwai nafsu an gane ko sannan aqlu an gane to shi sirru kowa da kowa ne to wannan guda biyar din to sai ya zama nafsu ita ce sama amma da kalbu da aqlu suna tsakiya ruhu na ƙasa to wani lokaci ita nafsu ta fi kowace ta fi komai karfi in ta hizgo ta samu dama ta ja aqlu an gane ko ta ja kalbu da aqlu to sai ga mutum ya koma mutumin banza amma idan Allah ya bashi sa'a ruhu ta fisge su ta ja aqlu ta ja kalbu to sai ga mutumin kirki haka suke amma dai nafsu ta fi karfi amma suna ja da juna lokaci da ruhu din da nafsu din suna ja da juna wannan guda biyun suna tsakiya shi kan sirru har kaburi na da shi sirru kasa yake dole amma waɗannan su ne tsakiya su ake fisga wani shi nafsu ta ja ko kuma ruhu ya ja na'am amma duk abin da ya buga ma mara kyau a zuciyarka to nafsu ne duk kuma abin da ka ji kamar ta amala haba an kira sallah mai tashi kaje masallaci to kalbu ko ruhu ya fara gyaruwa tashi mana ka tafi masallaci ita kuma nafsu na ga a ce yanzu aka kira sallah dauna ka dan huta to wanda ke ta zauna ka dan huta nafsu kenan sauna ka dan huta ita ba ta taba cewa aikin alheri ba yanzu yau wani saurayi can wajen tsallaken mu haka aka yanka shi ba kaga aikin nafsu ba kuma abukan sa na shi kawai dauke su yi yankan shi yadda ake ake yankara ko suka yanka shi sun kira shi wai yazo suna irin aikin zinare din nan da shi yazo ga kaya ya samu ya hawo motan shi yazo suna zuwa kawai shike ne so kashe shi da kudin da motan suka abin da shi to kaga aikin nafsu kenan nafsu ita ke zaka ka dauki bindiga ka bindiki dan uwan ka fa nafsu kenan nafsu karfi bala'in karfi gare ta sai ka ja sosai eh tana ja kana ja da amma ratin bi su'i illa ma rahima rabbi na'am
fal
adaba al adaba ya zalimi fa innahu al babu fal adaba al adaba shaw yace to ladabi ladabi za saliki ya kai ma abocin suluki a wannan hanya to kai ladabi domin shi ladabi shine kofa ga dukkan mai son shiga wannan hanya na sufaye to ladabi shine wato kofan
wal
tun
fashiyan afata
wa dai falatta wal abin da ake ce mu hushu'i wato gabubuwanka su rika ladabi gabubuwanka su rika ladabi hushu'i kenan eh wato kashi'an kenan a hatta wadu'i ka zama abucin tawadu'u falasta bil wali'i ba ka zama sarayyar daraja ba fitta hali a wajen tawadu'u in kai tawadu'u daraja ka ba za ta zube ba manzo Allah ma cewa tawadu'u rafa'akumullah ku yi tawadu'u insha Allah daga darajarku ku yi kasa insha Allah daga domin kowane mutum yana da wani zare annabi ya ce akwai wani zare da Allah ke sakowa guda biyu daga sama idan kullun kana tawalu kana kasa shi kuma wannan zaren yana daga ka sama amma kullun kana sama shi kuma yana kara jan ka kasa kana haka yana haka da kai eh lokacin kuma da kake haka shi kuma yana haka da kai guda biyu ne daga sama suke zuwa to da ka tawalu duk wanda yake tawalu zai daga amma wanda yake girman kai kuma zai kasa inna tawadu'a min isalil muttaqi wa bihi taqiyu ila al ma'ali yartaqi tabi'a ne masu tsoron Allah na'am
wa ilmu wal gina wa khifu al
ataka wa harakatun
wa ilmu
to kaga ilmu wal gina
wa
hizbun to ka duba wani hikima na Sheikh Ibrahim da aka rubuta ilmu wannan wasalin da bai aka fara shi ba kasa ba to shi yasa ilimi ya zama abu mai kyau akwai wanda bai san ilimi nace akwai wanda bai so yayi tawalu ne yace ilimu wasalinsa na farko a kasa ne ilimu haka nan gina wadata akwai wanda bai san wadata eh to shi ma kaga wasalinsa ya fara da me kasa gina haka nan hizbu yalwa ko yabanya ko wadata yalwa hisbu ko akwai wanda bai san yalwa to kaga shi ma sai fara da me da kasa hisbu kada a kasa sai yace duk sun gowa harakatin harka na kasa ihin na rasa ya tabbata gare su kaga ai masa wasani kasa ne to bari ka ji dayan wal jahlu wa faqru wa menene wa jadbun kar atat wa harakatin to kaga jahlu ba shi ne kishiyar ilmu ba to kaga shi jahalu sai fara da sama wasanni sama ne jahalu ba ke san jahalu akwai mai so an da akwai mai so daga hannu to kaga yayi dagawa sai zama ba a san shi ma yayi girman kai ba a san shi jahalu wasallin shi ya zama mai a sama ba a san shi ba mai san jahalu wa fakaru akwai mai san talauci sunayen Allah ma ɗari ba ɗaya ba alfaƙiru ko akwai daga algani sai almuguni alfattahu arrazaqu alwahhabu amma ba alfaqiru ka kiyayi faqiru faqarun nan ka kiyayi shi faqaru bai da kyau to kaga sai zo sama shi ma faqaru sai zama ba a san shi bai da kyau shi Ibrahim kenan kai ga da hikima da sufaye sai zama ba a san shi wace zan faqaru na'am da jadabu shi kuma shi faqaru shine kishiyan gina jadabu shine kishiyan hizbu jadabu wato fari ko wahala ko wace zan wahala ba mai san wahala to kaga shi ma sai yazo sama jadabu saboda haka sai aka jefar da shi ba a san shi sun zo harakatun rabi harka na sama ila rasul ya tabbata gare su to shau yace fadhik isharatu idha aqalta ra'iqatun faltadri ma ulhimta
fadhik isharatu
mala yace wannan ishara ne fa in kana da hankali ina nuna ma ishara kakkai girman kai fa ishara fa nake nuna ma kakkai ai girman kai idha aqalta in da kana da hankali ra'iqatun mai kayatarwa wal tadari ka gane ma ulhimta abinda nake ma nuni akan sa ina ma nuni ka gane nunin da nake ma inji shehu ولا ألل نعم يتي روا بايا زما abi sadudi to kaji wani hikima na shehu yace ruwan sama da yazo ta 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 in ya zuba dutse zai tsaya bisa dutse ina yo kai ma kai kasa tunda ruwa da ya hika sama daga kasan daga inda hito daga can sama kai kana gaza to ruwa daga sama ya zo kasa ya zuba bisa dutse daga dutsen sai kasa to kai ma kai kasa in kana so ka gama lafiya na'am hakanan ruwa bai zama bisa itace ruwa zai zuba kan dutse zai zuba ice amma bai zama wurin daga nan ya zuba kasa yayi fitta hamali a wajen wato kwararsa yana kwarara to baya tsayawa bisa dutse hakanan baya tsayawa bisa itace kasa yayi kai ma kai kasa
la tarda
annaka kala tarda wala
tarji
siwal
maula
karka yadda nafsu din kamala wala la bi nafsihi inji mai ahlari ko mara li yahul muflisuna to karka yadda nafsu dinka la tarla annafsika la takla be
la tarja
kar kuma ka kaunaci komai siwa
wala
taksha karka kaunaci komai sai a wajen Allah karka ji tsoron kowa sai Allah sai sa Abdullahi bin Mas'udi wata rana Abdullahi bin Abbas manzala na goye da shi a cika bisa rakunin sa ko a bisa jaki ne ala ayi halin da an ce radifa na goyo a bisa jaki ko abin nan sai ya ce ya gulam wa allimaka kalimatan zan sanar da kai wasu kalma ifazillah ya fanka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka ifazillah tajidhu tijahak kiyaye Allah zaka same gaban ka daura da kai yace wa idza sa'alta fas'alillah zaka yi roko roki Allah wa idza sa'alta fas'in billah in zaka nemi taimakon Allah to irin wannan hadisin ne shehu ya kawo yace karka ji tsoron kowa karka kaunaci wani abojin kowa in ba Allah ba wala taksi karka ji tsoron kowa shi wal maula shi Allah kawai
oh
billah shi wahu kabar duk wanda ba Allah ba duk wanda ba Allah ba bashi ba abinda zai iya yi ma la yamliku darran wala naf'a bai da cuta bare amfani duk wanda ba Allah ba rabu da shi to la ta takabbar ya ahi shehu yace kai da uwa kakai girman kai la ta hasuda kuma kakai hasada wala turai kakai riya bal uqsida ila haka ne fi Allah kawai duk aikin da zakai kai don Allah karkai hasada karkai riya karkai ƙarya duk abinda zakai yi shi saboda Allah kawai alhamdulillah ko alhamdulillah Allah ya taimake mu to akwai tambaya na'am na'am
na'am wani ne ba ko ne ban da ke ta ne ba.